azabu gababan tabarki. Amin.
More music at houseofsongs.com.
Ya zalzilal wala karami. Allah kazamu salmi mugane. Kazamu gababan tabarki. Amin. Allah kakai narana gainwa. Allah ka kai patacce ga hanya yo cikin gari ya baro daji. Amin. Mai bati ku ta da shi mai tafiya ku ce mai da jinka don Allah yau za mu fara zancan yan kwanci. Ta sai gwada ga hawan bije hawa gaisha ki yadda ke nuna kauna wajenmu. Mama saiba ya daki alhamdulillah saniya gode ta albala dan shehu baba shehu ya dakai manna kai sheka Allah jaddada ma imani ya dakano na kauna jam sanno damoloni ana kai sheka wane ne ta gadanji mai fata na gaishe ka gadanji mai fata alhamdulillah ya da kano na kauna wajen mu dan muloni ma kauta ta ha sai gode aga imbe ta sane sabulu ya gaishe ki baki zama da mai da drova ha awa abin da ke fada gaskiya ne a in bera ga dadaran ki bani ya gode wai wanta Allah ya jaddada ma imani ya da kanuna sa gode an ka an shi bafa Allah ya gode amarya de ada ki ma alhamdulillah Adamu lagwa oba mamuda Fekwadi atia manna gode Adamu datiyo Allahi jadada ma imani Yada kanuna kauna wajamu Kama amin Allah ya zaljilal Maitanan iku Hajiya kya tazariya na gaishaki Yanda mutande ke tadi Baki zamada maidad rofa.
More music at houseofsongs.com.
Hadia kautazaria nagashaki alhadia gode. Hadia wa yadaki ma alhamdulillah.